harin da aka kai wa tashar bincike ta ƙauyen Tamu a ranar Asabar 22 ga watan Oktoba, da wanda aka kai a tasha ta biyu ta wannan gari a ranar Litinin 24 ga wata, wanda ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu tare da kwashe bindigogi da harsasai, ya sa hukumomin tsaro aikewa da helikoftoci biyu domin farautar waɗannan mahara, waɗanda bayan shawagi na ɗan takadirin lokaci aka hango su suna ƙoƙarin ɓuya a ƙarƙashin rumfa gab da wata mahaƙar zinare ta bayan fage da ke gabastin ƙauyen Tamu a gundumar Sai, jihar Tilaberi, a cewar sanarwar ta ma'aikatar tsaro. Ruwan wutar da waɗannan jirage suka yi a wurin da abin ya faru ya ba da damar halaka mutane biyar tare da lalata makaman da suka sata. Shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Lafuwa da Sanvuwa, Alhaji Nasir Saidu, wanda ya yaba da abin da ya kira jajircewar askarawan Nijar, ya yi kiran hukumomi su ƙara jan ɗamara don kakkaɓe 'yan ta'adda daga sassan ƙasar.
Dole ne shi ma gwamnati yanzu ya ƙarfafa matakin ne, kuma ya canza sabon salo, ya daidaita shi da irin yanda dubarorin da suka yi suna kawo hari domin a murƙushe wannan abu. Abu ne wanda zai ɗauka lokacin da zai ɗauka, amma insha Allah za a kawo ƙarshen shi tare da goyon bayan 'yan ƙasa da ƙoƙarin da gwamnati yake da irin jajircewa wadda su jami'an tsaro suka yi a cikin dazuka, suna tsaron lafiyarmu, suna tsaron lafiyar ƙasarmu.
Sanarwar ta ƙara da cewa a lokacin da hukumomi suka ziyarci asibitin garin, likitoci sun sanar da mutuwar mutane 7, yayin da aka kwantar da mutane 24 da suka ji rauni a asibitin Sai da wasu asibitocin birnin Yamai. Sai dai wasu 'yan fafutuka na ganin buƙatar gudanar da bincike, kasancewar bayanai na cin karo da juna a game da wannan hari, in ji Michael Zodi, shugaban kungiyar Turnon Lafash International.
Zinari a cikin kasa ne yake, akwai mutane da suke cikin ramuka sun kirga su, kuma aka ce mu wanda suka jimu ga sunan ga cikin likitocin nan ganin Yamai Hospital National da sai ashi aka kawo su a zube. Akwai iyalin mutane da suke dan tambaya ba mu gani wane ba, za a kilgo mu gani dalla-dalla har mutum nawa ne suka rasa rayukansu. Mutanen kauye sun gani dai helicopter biyu suka taso, su ne suka yi bugun nan suka kai harin nan, to ba a san su wane ne ba, saboda shi ne muke ce ya kamata a yi bincike. A san sojojinmu ne suka yi wannan banna ko sojojin Al-Nasar ne suka yi wannan banna? Abin da ya faru a Tera da Hwari ana so a kutamta kamar sojojinmu ne suka kashe mutanen Tera, to ko mutanenmu ne ya kamata a yi bincike a gani responsibility.
A ƙarshen watan Satumban da ya gabata ne hukumomin gundumar Sai suka rufe mahaƙar zinaren garin Tamu da ke wani sashe na keɓaɓɓen gandun dajin Park National Diduburbe, iyakar Nijar da Burkina Faso. A cewar su, matakin na matsayin wani bangare na matakan kare al'ummar yankin daga barazanar tsaron da ake fuskanta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.